This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariya. Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci cikin shirinmu na rana yau Alhamis 25 ga watan Janairun shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, da farko ga kanin labarai.
To Aisha, wani babban jami'in majalisar ɗinkin duniya yayi kiran da ayi duk mai yiwuwa a kare fararen hula biyu bayan wani hari a Gaza wanda ya yi sanadin mutuwar farar hula akalla 12. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai wani zaman gaggawa a yau dinnan Alhamis biyu bayan faduwar wani jirgin Rasha dauke da fursunonin yakin Ukraine. Sannan binciken wucin gadi na alakanta tashin wata gobara a China wadda ta yi sanadin mutuwar mutane akalla 40 da aikin walda ba bisa ka'ida ba.
To kanin labaran kenan. A cikin shirin kuma za a ji yadda AWS wato ya za a ji yadda wasu ƴan kasar Ghana su shida suka tsinci kansu a gaban kuliya kuma ake shirin yanke musu hukunci.
Yace gare ni hukuncin shara ce mai ƙarfi ga al'ummar ƙasa koda wani yayi hukurin tada zaune tsaye a ƙasar. Duk wani yunkuri na tayar da ƙayar baya ba za mu lamunce hakan ba.
Za a ji ƙarin bayani a cikin shirin. Sannan kuma za a ji cewa wata arangama da sojojin Niger suka yi da ƴan kungiyar Boko Haram a garin Gigini a jihar Difa ya sa ƴan kasar Torfa albarkacin bakin su. Ko me suke cewa?
Talakawa sun ba su goyon baya 100%. Ya kamata a ce su ma su share ma talakawa hawayen su. In babu tsaro babu lahiya a cikin kasa babu komai.
Kamar kullum a rana irin ta yau. Hawa Umar na nan tafi da shirin lafiya uwar jiki. Kuma wannan makon shirin zai nazari ne akan cutar hantar da ake kira hepatitis da harshen turanci. Amma dai yanzu sai a sake gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan auni lafiya. Ga labaran. Wani babban jami'in majalisar ɗinkin duniya yau Alhamis ya yi kiran da ayi duk mai yiwuwa a kare fararen hula biyo bayan wani hari wanda ya yi sanadin mutuwar mutane a akalla 12 lokacin da wata tankar yaƙi ta auna wata cibiyar horaswa ta Majalisar Ɗinkin Duniya wadda dubban Falasɗinawa ke fakewa ciki. Thomas White, daraktan harkokin Gaza na cibiyar Majalisar Ɗinkin Duniya UNRWA, ya ce halin da ake ciki a Khan Yunis, birnin da ke kudancin Gaza inda aka kai harin, na nuna yadda ake ta samun cikas akai-akai kan batun mutunta ka'idoji masu sauki na dokokin jinƙai. Ba za a lamunta da har-harin da ake kaiwa kan farar hula a Khan Yunis ba ko misalar zaratin, kuma dole a daina ba tare da ɓata lokaci ba, a cewar White. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai wani zaman gaggawa yau Alhamis bayan da wani jirgin saman sojin Rasha na jigila ya rikito daura da kan iyakar Rashar da Ukraine. Da jami'an Rasha da na Ukraine na kiran da a yi bincike. Ɓangaren Rasha dai na zargin Ukraine da kakkaɓo jirgin wanda ya faɗo jiya Laraba a yankin Belgorod. Rasha ta ce jirgin na ɗauke da mutane 74 ciki har da fursunonin yakin Ukraine 65 waɗanda aka shirya cewa za a yi musayar fursunoni da su. Ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov, wanda tuni ma ya iso birnin New York saboda tarurrukan da za a yi a wannan makon a headquarter Majalisar Ɗinkin Duniya, ya zargi Ukraine da ƙaddamar da abin da ya kira harin ta'addanci. Shi kuwa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky cewa yayi gwamnatinsa ta dage kan a ƙaddamar da bincike a matakin ƙasa da ƙasa. Jami'ai a kudu maso gabashin China yau Alhamis sun ce a bincike na wucin gadi na nuna cewa aikin walda ba bisa ka'ida ba a wani ɗakin ƙarƙashin ƙasa na wani gini shine musabbabin tashin wata mummunar gobara gobarar ta halaka mutane akalla 39 baya ga wasu tara kuma da suka ji raunuka jiya Laraba a gundumar Yushui na lardin Jinshi. Wannan gobarar ta auku ne yan kwanaki kawai bayan da wata gobarar kuma wadda ta tashi a wata makarantar kwana a lardin Henan ta kashe yara 13.
Nan ba da jima'a Ibrahim zai dawo ya karanto mana kashin labaran na biyu. Kafin nan zamu bude taskar rahotannin mu daga kasar Ghana. Bayan shafe tsawon lokaci ana shari'a a babban kotun kasar. Kotun ta yanke wa mutane 6 hukuncin kisa ta hanyar rataya da laifin juyin mulki. An tuhume su da laifuka daban-daban da suka hada da hada baki don cin amanar kasa da taimakawa ga cin amanar kasa da kuma cin amanar kasa. Wakilin muryar Amurka a Accra Idris Abdullah na dauke da cigaban labarin cikin wannan rahoton da ya kawo mana.
An yanke mutanen 6 da aka samu da laifin kitsa juyin mulkin hukuncin kisa ta hanyar rataya. Mutane 6 da suka hada da sojoji 3 sune Donya Kafui wanda aka fi sani da Ezo da Bright Allen Debra Ufusu wanda yake mai kula da jiragen ruwa ne. An same su da laifin hada baki da cin amanar kasa. Yayin da Johan Zikbi wani ma'aikacin farar hula na rundunar sojojin Ghana shi kuma an same shi da laifin hada baki wajen aikata babban cin amanar kasa. Sojoji 3 da aka yanke hukuncin sun hada da Warrant Officer Esther Sandekuwini da Lance Corporal Ali Solomon da Corporal Sylvester Akampeon. An same su da laifin hada baki wajen aikata cin amanar kasa. Dukkan waɗanda ake zargi da hannu cikin lamarin sun musanta aikata laifin. An jibge 'yan sanda dauke da manyan makamai a harabar babban kotun a ranar Laraba a yayin zaman sauraron karar da kuma yanke hukunci. Anthony General ɗin ƙasar Ghana Godfrey Deboa wanda ya shigar da karar ya yaba da sakamakon hukuncin domin ya zame ishara ga masu niyyar aikata hakan.
For me, it sends a strong signal to the nation that any attempt at all to destabilize the nation, any attempt to organize the overthrow of the constitution will not be countenanced and will be taken quite seriously.
Yace gare ni hukuncin ishara ce mai ƙarfi ga al'ummar ƙasa koda wani yayi yunkurin ta da zaune tsaye a ƙasar. Duk wani yunkuri na tayar da ƙayar baya ba za mu lamunce hakan ba domin mun dauki hakan da muhimmanci. Sai dai babbar kotun ta wanke kwamishinan 'yan sanda Benjamin Agojo da jami'in soji kanar Samuel Kojo Gameli da Kofur Saidu Abubakar. Benjamin Agojo ya ce,
"It is joy, we give glory to God. He alone has made it. You heard the judgment and you saw all the rebuttals. I don't need to talk again. They knew it was falsehood, but they continued to perpetuate it and push it hard. It didn't work."
Abin farin ciki ne, godiya na ga Allah shi kadai ya aikata hakan. Kun ji hukuncin kuma kun ga duk abin da aka kitsa na ƙarya. Sun san ƙarya ce amma suka ci gaba da yi. Suna kullawa amma burin su bai cika ba. Lauya Anas Muhammad ya ce hukuncin da aka dauka yayi daidai da dokar Ghana domin indai kotu ta samu mutum da laifi dumu-dumu na cin amanar ƙasa kisa ne.
Along Ghana charging da aka ce wai high treason along Ghana indai an samu mutum guilty wato ba ni other option sai dai wal hukuncin kisa. Yasa yanda muka doki high treason alone yasa mutane judges 3 ke zama su ci maganan meshi. Amma kowane other case generally in the trial case ne judge guda ke zauna ya ci magana. Amma yanzu batun high treason judges 3 ke zama su ci magana. Crime ne da ke da sanani alone ba ba judge option ba. Yasa in meshi an fai mai shi guilty ko mai karanci role ne mai shi ya play cikin wato hukuncin kisa aka yi ba mai shi.
Shin har yanzu ana kashe waɗanda aka yanke hukuncin kisa ko a Ghana? Sai lawyer Anas ya ce,
"King constitution mu wasu wato crimes da mutum an same ka cikin wato hukuncin kisa ne akwai wannan cikin constitution mu. Amma a'a domin shekaru ke ga inda Ghana ko court ya ce wai wato ya yanke hukuncin kisa ba wazantarwa wannan hukunci."
Daya daga cikin lauyoyin mutane 6 Victor Adaudu ya ce za su garzaya kotun koli domin kalubalantar hukuncin. Idris Abdullah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana.
A gaida Idris da wannan rahoton. Sashen Hausa na muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington kai tsaye. Yanzu ga karshen labaran duniya.
To Aisha, babbar kotun Hong Kong ta tabbatar da samun wani fitaccen dan raji da laifi kan saba ma dokar hana gangamin tunawa da murkushe zanga-zangar kare tsarin demokradiya a dandalin Tiananmen na shekara ta 1989 wanda wannan shine na baya-bayan nan a ci gaba da samun koma baya da magoya bayan tsarin demokradiyya ke yi. Chu Hangtong, wanda shine tsohon jigo a haramtacciyar kungiyar ƴan kishin ƙasa masu kare tsarin demokradiyya, an yanke masa hukuncin daurin watanni 15 a kurkuku saboda zugawa a gangamin wanda tuni ƴan sanda suka haramta a lokacin annobar COVID-19. Tsohon mataimakin shugaban gabayyar kungiyoyin rajin kishin ƙasa da kare demokradiyya din Chu Hangtong ya ce,
and we are very disappointed in how our court have been failing to safeguard our rights to
a gafarce mu ta ce mun yi takaicin yadda kotunan mu ke kasa kare yancin mu na yin gangami cikin lumana da kuma furta albarkacin bakin mu. Kotunan mu na ta jaddada cewa babu wani mu da ya fi wasu yanci, to amma ai ba su muke a bamu yanci fiye da wasu ba. Yancin da muke da shi a ƙarƙashin kundin tsarin mulki muke so a bamu a ƙarƙashin doka, a ƙarƙashin ƙudurin dokar yancin ɗan adam. A ƙarshe, mutane aƙalla 30 aka kashe baya ga wasu da dama da aka raunata a jihar Plateau ta yankin tsakiyar Najeriya a wasu jerin hare-hare da aka kai a garin Mangu, duk wadda dokar hana fita da gwamnatin jihar ta kafa, a cewar wani mai magana da yawun al'umma. Hare-haren na wato tsakanin manoma da makiyaya da kuma tashe-tashen hankula tsakanin al'ummomi ba bakon abu bane a yankin tsakiyar Najeriya.
Ibrahim Ka'almasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar, inda hukumomin tsaron kasar suka fitar da sanarwar halaka gwamman 'yan kungiyar Boko Haram bayan wani dauki ba da ido da suka yi da 'yan kungiyar. Sai dai rahotanni sun yi nuni da cewa 'yan ta'addan sun fito daga iyakar gabar tekun tafkin Chadi ne, sannan daga bisani suka yi dirar mikiya a filin tashin saukar jiragen sama na Gigime da ke cikin garin Difa. Kadar rahoton da wakilin muryar Amurka Haruna Rashidu ya aiko mana daga Difa.
A wata sanarwa da ministan harkokin tsaron kasar ta Nijar ya fitar, ta tabbatar da cewa jami'an tsaronta sun samu nasarar halaka gwamman mayakan 'yan kungiyar Boko Haram bayan wani hari da suka kai a filin tashin saukar jiragen sama na Gigime da ke cikin jihar Difa. To sai dai sanarwar ta kara da cewa 'yan kungiyar Boko Haram din sun fito ne kan iyakar gabar tekun tafkin Chadi, sun kuma shigo yankin na Gigime tare da manyan makamai inda suka kwashe tsawon sa'o'i da dama suna musayar wuta tsakanin su da jami'an tsaron gami da karar fashewar waɗansu ababe masu kama da bama-bamai, a cewar mazauna yankin da lamarin ya faru. To sai dai kawo yanzu al'ummar yankin na Gigime sun shiga cikin wani yanayi na zulumi da rashin walwala biyu bayan kuma bar da suka samu na rashin ingantaccen tsaro. Sashen Hausa na muryar Amurka ya zanta da waɗansu mazauna yankin na Gigime da lamarin harin ya shafa, sun yi karin bayani suna masu cewa,
ni yana cikin kasuwa yana kwanciya dan kasuwa ne, kawai harbe ne na je na saurata ta na tajin na gudu, wani soja ne ku ne ya harbe ne wani sau uku, ina to sai ne ya tsaya ne na, amma kawo na wani da kare ne.
Kartushi ne goge shi ne ya kawo nan waje a wannan tashin hankali da aka yi jiya, ina ji ciwo kafar duka take mu, sai dai in ci Allah ya kawo mana zaman lafiya, Allah ya kare gaba.
Kartushi na dare wannan shi ne aka taba hannu na wannan karama ba ya saka ciki ba, shi ne na zo wajen Lisa.
To sai dai wannan lamari ya zo daidai lokacin da matsalar tsaro ke ƙara rancabewa a jihar ta Difa musamman yankin Gigime da lamarin ya fi kamari. To sai dai a cewar masu sharhi kan lamarin yau da kullum, na ganin ya kamata gwamnati ta kara masa gani tare da gudunmuwar al'ummar ƙasa musamman ta hanyar bada labaran sirri ga hukumomin tsaro don tabbatar da tsaro mai inganci. Malama Hindatu Abubakar da ke zama ɗaya daga cikin ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam a yankin na Gigime ta yi ƙarin bayani tana mai cewa,
gaskiya matsalar rashin tsaro tana damun mu a garin Gigime musamman ma dai abinda muka gani har Allah ya maimaita. Muna kira ga shuwagabanni na mulkin soji da su cika alƙawalin da suka ɗauka. Talakawa sun ba su goyon baya 100%, ya kamata a ce su ma su share ma talakawa hawayensu. In babu tsaro babu lahiya a cikin ƙasa babu komai, hukumi ta barbare. Jama'a abinda zan ce musu, a taru a haɗa kai don neman zaman lahiya na ƙasa, ba na soji kaɗai bane, na kowa ne. Kenan sai a gama ƙarhi da ƙarhe, kowa ya kawo tashi gudunmuwa a ciki domin a samu zaman lahiya mai ɗorewa. In kaga abinda baka yarda da shi ba, kenan sai kai gaggawa ka sanar da jami'an tsaro, kenan su ne za su ɗauki mataki. Malamai na addinin musulunci da farko in ce Ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi, suna suna iya kokarinsu kuma muna ƙara roƙon su da su ƙara yin addu'a su ƙara sa ƙasa da jami'an mu na tsaro cikin addu'a Allah ya tabbatar mana da zaman lafiya
daga bisani jami'an tsaron bayan sun yi nasarar fatakar gwamnatin ta'addan sun kuma tace kayar waɗansu daga cikin su to sai da bangaren jami'an tsaron ba a samu asarar rayuka ba sai goma daga cikin su sun samu raunuka inda suna can suna samun kulawar jami'an kiwon lafiya sanadiyar gauki ba daɗin da suka jima suna yi tare da abokan gaba ana shi bangare gwamnatin jihar Difa da cewa General Ibrahim Bakadoma ya ziyarci babbar asibitin jihar Difa ya kuma samu gana da jami'an tsaron dake jinya a asibitin ya kuma ƙara jinjina jami'an tsaron game da irin gudumar da suke kawowa don tabbatar da tsaro a cikin jihar ta Difa Haru Sule Rashidu muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Niger
a gaida Haru to kada a sha'afi sashen Hausa na muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 Yanzu agogo mu a nan Washington DC na cewa karfe 10:15 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar hepatitis da ke ci gaba da addabar mutane a Najeriya. Hepatitis wani ciwo ne da ke shafar hanta kuma yakan kawo kumburin hanta da kuma ciwo. A wasu lokutan ma cutar ta kan sa hantar ta ƙin aiki daidai ko kuma yadda ya kamata. Ƙwayoyin cuta nau'in bacteria da kuma virus suke haddasa ta. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi. To likita masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan wannan cuta ta hepatitis.
Hepatitis dai yana nufin cutan hanta wato shi wannan hanta kuma ya kamata mu yi bayani a gurguje akan aikin shi. Aikin shi babba ne kamar haka wanda shine detoxification wato ya kasance cewa ya kashe kowane irin ƙwayan cututtuka da za su yi shiga jikin ɗan adam haka ma kuma abinci da abin da zamu sha din da zai iya cutar da mu to wannan hantan yakan taimaka sai ya rike karfin su kuma ya kashe su gabaki daya sai ya bar mu da abin da muke bukata so yayin da ya kasance wannan cuta na hepatitis wato cutan hantan ya shiga cikin jikin hantan kenan to kuma yake ne ya fara taba irin wannan aiki na hanta da ya kamata a ce yayi so ina ga cikin biyu zai faru ko ya kasance aikin nashi ya ragu na kashe waɗannan ƙwayoyin cututtukan da ya kamata a ce yana yi ko ma ya bari gabaki daya saboda ƙwayoyin cututtukan sun kashe waɗannan na sinadarin da yake jikin hantan da yake taimaka mana gurin yaƙi da cututtukan wannan shine a takaicen takaitawa na bayani na hepatitis generally tare da wato ainihin aiki na hanta
to likita shin cutar hepatitis ta maka su kashi nawa ne
to hepatitis dai yana da rabe-rabe iri-iri rabe-raben nan kuma zamu raba su ne gida kamar haka na farko dai zamu raba based on wato duration muna da acute muna da kuma chronic wanda aka bi sani kenan wato acute shine yayin da mutum ya samu wannan cutar hantan a cikin wata 6 yayi kasa wato a cikin sati 1 sati 2 wata 1 2 3 4 yayin da ya kasance cewa kuma ya wuce wata 6 ko da ma a zo a ce wata 6 da sati 1 ne wata 7 wata 10 shekara 1 to ya da chronic hepatitis kenan so wannan shine babban ire-ire ko in ce rabe-rabe based on duration issue amma kuma ba sannan haka ba muna da manya-manyan rabe-rabe based on irin abin da yake janyo shi kamar yadda aka sani muna da hepatotropic viruses da kuma non-hepatotropic viruses hepatotropic viruses su ne wato ainihin cutan virus din da suke sa cutan wannan hepatitis din amma kuma ba sa sa wani abu bayan cutan hanta amma non hepatotropic viruses kuma su ne wanda suke sa cutan hanta tare da wani cuta kuma daban wato za su iya sa cutan hanta su sa na koda na jini ko na fata da sauransu haka wannan hepatotropic viruses din nan su ne wanda aka bi sani su hepatitis A hepatitis B C D tare da ma kuma E wato hepatitis A B C D E kenan non hepatotropic viruses kuma su ne irin su cytomegaloviruses, Epstein-Barr viruses, muna da irin su yellow fever viruses, muna da irin su herpes simplex viruses, duka waɗannan suna iya causing hepatitis sai dai amma ba zallan hepatitis za su iya causing ba har da waɗansu wato ainihin cututtuka ma na jinin jiki ba dukan su dai viruses ne ba bacteria ba ba fungal ba ba kuma protozoa ba amma bayan su muna da waɗansu ire-ire na hepatitis kamar autoimmune hepatitis kuma muna da neonatal hepatitis yanzu an dauke su a gurguje-gurguje ɗaya bayan ɗaya sani bayanin su insha Allah.
Shin me ke haddasa cutar hepatitis?
Abin da yake haddasa hepatitis kamar yadda na faɗa akwai hepatotropic viruses da kuma non hepatotropic viruses. Yanzu bamu dauka hepatotropic viruses din hepatitis A tare da kuma E irin yanda suke haddasa hepatitis din ko in ce virus din hepatitis A da kuma da E inda suke haddasawa suna kamancece ne. Yawanci akan same shi ne daga abin da mutum ya ci ko kuma ya sha, wato fecal oral route kenan, wato ya kasance cewa daga abin da mutum ya sa a bakin shi akwai wannan cutar hepatitis din a ciki, wanda wani wanda yake da cutar ya watsa mutane ta fannin kamar a ce abinci, ta fannin abin da mutum yake sha, kuma an fi samu ne ko in ce an fi ganin su ne musamman shi hepatitis A da E din kenan ga wanda suke tafiya daga wani gari zuwa wani gari suke sayan abincin kan hanya, be it wani ko kuma abincin kan hanya, musamman abincin kan hanyar da aka ce aka soya shi ko aka dafa shi ko aka hada shi, ba wanda yake rufe ba kamar a ce maka biscuit da dan dama-dama, amma ga ready ma wannan da mutum zai iya saya, balla mutum ya je yana sayan alal misali in su lemu ko kuma gyada ko mutum ya sayi fura da nono ko wani abu, duk ba laifi bane, amma kuma chance ko mun ce za a iya samun wa'annan hepatitis A da E din, so sai sa almost kashi 80 zuwa 90 ga wanda suke da hepatitis A ko kuma E sukan zo mana ne yayin da ya kasance cewa sun yi tafiya sati daya ko kuma sati biyu da ya wuce. So ga matafiyin da yake tafiya daga gari zuwa gari wanda tafiya baya masa wahala ko kuma irin yanayin aikin shi ko kuma aikin ta, in dai ba su kiyaye abin da yake shiga bakin su ba, to za su iya samu wa'annan nau'i na hepatitis A ko kuma hepatitis E. Sai dai dadin su in Allah ya yi, to yawanci sukan warke a cikin dan satuka, cikin watanni ba tare da ma an bada magani ba, amma wata rana in ya kasance ba su warke ba, to suke yi muni sosai har sai kasance cewa sun jawo illa ga hanta, wani abu shi hepatocellular carcinoma, amma wannan kan dauka lokaci sosai kuma bai cika faruwa ba, amma in dai ba a kiyaye ba tabbas in yazo baya da wani standard magani da zaka zo ka ce ga maganin shi. Shi sa rufin asiri shine yayin da mutum zai tafiya kar ya kasance ya sai komai a hanya kyanta, ya samu ya dafa abincin shi, ya tsara kayan shi a garin su, ya sa a jakin shi, sai ya tafi da shi, illa in dai akwai wani guri reliable kamar restaurant da an tabbatar da tsaftar su da kuma iya abincin su da korewancin su, gurin tsafta da sauran su, to ba laifin mutum in ya sai abinci a gurin.
To likita, mun fahimci cewa akwai nau'ikan cutar, shin akwai wani bambanci ne akan abubuwan da ke haddasa su?
Hepatitis B da C su ma suna kama sosai, saboda abin da yake jawo su kusan abu iri ɗaya ne, jini. Yayin da ya kasance cewa mai jinin wannan hepatitis nan ya mika wanda bai da shi, kuma ya ake samun jinin, su ne fannuka kamar haka. Fanni na farko shine yayin da mutum bai da lafiya jinin shi ya kasa, sai aka samu wani wanda bai screening din shi ba, wanda shi kuma yana da hepatitis, sai ya baka jini. To yayin da abin ya faru haka, ko baka da hepatitis din da ya baka jini, leda ɗaya ne, leda biyu ne, ko mukankantan shi, ko da a ce a cikin syringe ne aka bawa jariri wani abu shi allocate kenan for example, to zai iya daukan wannan hepatitis B din ko kuma C din. Na biyu aka same shi ne ga wanda suke saduwa da juna, wato wanda suke saduwa musamman da mata da yawa ko macen da take saduwa da maza da yawa, wannan zai kasance cewa in ya kasance tana da cutar, to in namiji ya zo ya dauka, wani namiji zai zo ya dauka, ya zo ya dauka da sauran su haka. Haka ma kuma in kasance namiji yana saduwa da mata sama da guda biyu, uku, hudu, biyar, ko da ma a zo a ce matan shi ne, to in dai yana da wannan cutar hepatitis B din ko kuma hepatitis C, to zai sauki da sauran kuma watsa musu. Kuma akan same shi ga wanda suke aikin shaye-shaye, wanda musamman suke allurayya a jikinsu don su ji daɗin wannan abin shaye-shayen da suke yi din, to yayin da kasance wannan ya ja alluran ya maka a jikin shi, ya mika wancan suna amfani da wannan sinji iri ɗin ko kuma alluran iri ɗaya ko kuma shi needle ɗin iri ɗaya, to ba abun mamaki bane kasance ɗaya ya mika wa sauran. To sai sai in aka ce maka mutum yana da hepatitis B ko hepatitis C, abin da zai fara karkatowa hankalinka shine ta jini da kuma saduwa da kuma wani abu wanda ya hada da jini dai. Kuma matsalolin wannan hepatitis C din tare da hepatitis B din yana da muni, saboda yawanci sune wanda sukan samu har da acute tare da kuma chronic, wato yakan iya aukuwa na cikin wannan watan da na faɗa, hakan ma kuma yakan wuce watan da na faɗa sai ga yayi shekaru a jikin mutum. Kuma yawanci sune suke zuwa da consequences, wato suke zuwa da manyan illoli yayin da mutum in ya kasance yana da su bai yi wani abu akai ba, sai sa ake tsoron ga wani a tsoron mutumin da yake da wannan hepatitis B da C din. Sai sa alhamdulillah ana da ma vaccine ko in ce ana yin immunization, wato rigakafin su ga wanda bai da shi, amma in ya kasance kana da shi ba a bukata ka je kai, waɗansu yakan kawo musu kansa na hanta tare da illoli daban-daban. Sai sa in mutum ya zo yi, sai an yi screening din shi, an tabbatar da bai da shi kafin a bayar, wato rigakafi ne ba wai magani ba. Shi kuma hepatitis D akan same shi ne yayin da mutum yake da hepatitis B, wato ABCD, ba ka samu D din ba sai kana da B. So in ya kasance cewa mutum yana da hepatitis B, to ya sani cewa zai iya samu wannan hepatitis D din, amma dadin ta in ya kasance baka da hepatitis B ba za ka taɓa samun hepatitis B ba. D for Delta, B for example Beta. Yayin da ya kasance mutum yana da hepatitis B din nan kuma yazo ya samu D a haɗe ana kiran su co-infection. Amma yayin da ya kasance mutum hepatitis B yake da shi zalla sai bayan wasu satuka ko kuma watanni ko ma shekaru ya samu hepatitis D ana kiran shi super infection, wato kana da B kenan kuma kana da D a haɗe. Wannan abin ya nuna cewa ya fara yin muni kenan sosai. Autoimmune hepatitis kuma duk ya fi tsoratarwa a cikin su, amma alhamdulillah bai cika aukuwa a cikin al'umma ba. Shi kuma ba komai bane yake nufi illa sashin jikinka ne da ya kamata ya kasance ya kare ka daga daukan cututtuka, ya kare hantanka, to shine yake kuma attacking hantanka, wato shine yake jawowa wannan hepatitis a anta hantanka. Isa daga wajen auto yana nufin automatic immune, wato shi immune system ɗinka sai kasance wani abin da har yanzu ba da isasshen ilimi a kai sai shiga cikin hatta, in shiga cikin hatta sai fara sawa duk wasu alamu mai hepatitis da ka sani yake da shi, sai shi ma ya fara nunawa kuma ya fi wahalan sha'ani saboda ba wanda ya sai ce maka ga standard magani shi, saboda kamar a zo a ce maka wato ainihin kamar hukumar tsaron da ya kamata a zo a ce sun kare gari ne, to sai kasance cewa kuma sun dauka makamai sun zo suna yaki da wannan garin da ya kamata a ce sun kare shi. Kun ga kenan ɗan gari in akwai wanda ya kamata a ce sun kai kara ba su da shi, saboda wanda ya kamata su kai karan sune suke attacking musu. So that exactly abun da yake faruwa akan autoimmune hepatitis. Neonatal hepatitis shine wanda ake samu su a jariran da aka haifa daga yanzu zuwa kwana 28, wanda kuma yawanci inda aka haifa haihuwan ne ya kasance abubuwan da aka yi amfani da shi ba su da kyau, ko kuma aiki da aka yi for example na CS a environment ɗin da ba yi da tsafta, ko kuma mahaifiyar tana da shi kuma she's not on any treatment. So ba mahaifiyar bane za ta iya mika masa wato wani abu, shi congenital hepatitis kenan. Amma wannan bai dan ci faruwa ba shi ma a cikin al'umma ko kuma a cikin wannan environment tun da muke da shi. Kamar yadda na faɗa, na yi bayani akan non-hepatotrophic viruses wanda su ma cytomegaloviruses, yellow fever tare da sauran duk wanda na faɗa su ma suna causing hepatitis. To kada ya kasance mun manta da su. Mutum ya je ya samu baya da hepatitis A, B, C, D da kuma E a ce kuma yana da hepatitis, ya tambaya wani iri ne, a zo a ce masa ba a san wani iri ba ne. A'a, an sani sai dai ba dole ya kasance cewa an san tabbas cytomegalovirus ne, yellow fever ne, herpes simplex virus ne, ko kuma Epstein-Barr viruses ne tare da sauransu.
Masu sauraron mu, kada ku sha'a fa shirin lafiya uwar jiki ne yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma a Latilas nan zamu da sa'aya a cikin shirin. Sai a tare mu a mako mai zuwa don jin alamomin cutar hepatitis da ma wasu muhimman batutuwa ko kuma bayanai akan cutar. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku, sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Muslim Bello Katagum. Ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, a kullum nake cewa rigakafi ya fi magani. Mu huta lafiya.
A gaida Hawwa, wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
To a takaicen, wani babban jami'in majalisar ɗinkin duniya yau Alhamis ya yi kiran da a yi duk bayuwa a kare fararen hula biyo bayan wani hari wanda ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 12 lokacin da wata tankar yaƙi ta auna wata cibiyar horaswa ta Majalisar Ɗinkin Duniya wadda dubban Falasɗinawa ke fakewa ciki. Thomas White, daraktan harkokin Gaza na cibiyar Majalisar Ɗinkin Duniya UNRWA, ya ce halin da ake ciki a Khan Yunis, birnin da ke kudancin Gaza inda aka kai harin, na nuna yadda ake ta samun cikas akai-akai kan batun mutunta ka'idoji masu sauki ma dai na dokokin jinƙai. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai wani zaman gaggawa yau Alhamis bayan da wani jirgin saman sojin Rasha na jigila ya rikito daura da kan iyakar Rasha da Ukraine. Da jami'an Rasha da na Ukraine na kiran da a yi bincike. Bangaren Rasha dai na zargin Ukraine da kakkaɓo jirgin wanda ya faɗo jiya Laraba a yankin Belgorod. Rasha ta ce jirgin na ɗauke da mutane 74 ciki har da fursunonin yaƙi.
Sauraro da wannan ne kuma za mu sallama da ku cikin shirin namu na yanzu, amma zuwa anjima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawowa da shirin mu na dare. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya kai ni gabatar da shirin, sai Julie Leathers Gresham wacce ta shirya kuma ta ba da umarni, da ma injiniyan mu Pete Hundley. Ni Aisha Mu'azu nake sallama da ku, amma kada a yi nisa da akwatin radio a dakacin shirin yau da gobe.